Nakamu,
Nakamu,
Nakamu.
Prince Productions.
Nazabiki, Inasenki, Zamburiki, Patirayuki. Kuma so basu kai kiwa ba ma zan gansu ba.